kai du du sai ka ga mu mai son ka maryama wai tana jiran ka kai rabu sai ka ga mu mai son ka lami shi wai tana jiran ka kai hajara sai ki za mu mai son ki alhaji rabu na jiran ki soyayya ba wana ke ba soyayya ba wushi ake ba soyayya dan ku zo mu soyuna
Music at HouseOfSongs.com.